أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته A yau muna ainihin wato yammaci na 16 ga watan Jumadal Ula Hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda yayi daidai da 11 ne ko 11 ga watan 1 shekara ta 2020 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka Majalisin Mus'ab bin Umair dake cikin unguwar Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano. Domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka, littafin Muqaddimatul Iziya lil Jama'atil Azhariya na babban malami Abul Hasan Ash-Shadhili rahimahullahu ta'ala, wanda kuma muke bibiyar sharhin da Dr. Muhammad Al-Mansur Sokoto hafizahullahu ta'ala ya wallafa. Wannan kuma shine darasi na 21 22 kai a cikin wannan littafi darasin da ya gabata mun yi bayani akan hukunce-hukuncen jinin biki wanda malai yake cewa hukunce-hukuncen jinin biki kamar hukunce-hukuncen jinin al'ada ne wajen abubuwan da ainihin wato jina nan guda biyu suke hanawa na sallah azumi da makamantan haka bayan din mun karanta wannan kawai sai kuma dan bambancin da ke tsakanin jinin nifasi da jinin ainihin wato jinin haila wato bambance-bambancen guda uku ne na farko shine ana kirga jinin haila a matsayin ɗaya daga cikin alamun balaga na ya mace ba jinin biki ba sannan abu na biyu ana kirgawa mace idda idan an sake ta da ainihin jinin haila ba da jinin biki ba sannan abu na uku ana kirga wato kwanakin al'ada ne idan miji yayi wa matarsa ila'i ba da kwanakin jinin biki ba to an ka cire waɗannan su ne kawai abin da ya bambanta jinin haila da jinin biki amma ragowar hukunce-hukuncen duk hukunci ne wanda yake yana zama guda sannan muka shiga babi na biyu akan bayanin sallah inda malam yayi dogo shimfiɗa akan ita sallah da mahimmancinta da falalarta da irin ainihin wato yanda musulunci ya ɗaukake ta domin ɗaya ce daga cikin rukunan musulunci guda biyar wanda aka gina musulunci akan su bayan kalmar shahada akwai tsaye da sallah bada zakka azumin ramadan aikin haji amma in ka cire kalmar shahada sallah ita ce mafi girma sama da ragowar duk wanda ya tsaye da ita addinin sa ya tsayu wanda ko dai yayi watsi da ita yayi shakulatun bangaro da ita to addinin sa to ya zamanto gurgu ko kuma addinin sa ya zamanto ainihin wato rusasshe mun karanta hadisai game da ainihin wato abin da ya shafi falala da kuma mahimmancin ita ainihin wato sallah kamar ainihin wato mun karanta hadisin bunyal islam hadisin ra'asul islam ra'asul amril islam wa amuduhu salah da kuma awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyama to bayan nan sai malai ce ita sallah kafin ta zama wajibi akwai sharuɗa guda biyar sharadi na farko dai musulunci wanda mun tattauna game da wannan gaba da abinda malamai suka faɗa akai sannan abu na biyu sharadi na biyu shine balaga sannan sharadi na uku shine hankali sharadi na hudu shine daukewar jinin haila da jinin biki sannan sharadi na biyar shine ainihin wato a halartowar lokacin sallah di yanda mutum yake da sha'awar sallah yake sanye sallah to inda ta farilla ce sai ya jira lokacin ta yayi sannan yayi saboda salloli ne waɗanda Allah madaukakin sarki ya wajabta su kuma kowace ya sanya mata lokaci to mun dauki waɗannan ainihin wato shuruɗin mun bibbe su mun ji ainihin dalilan da ke karkashin su to ina ganin sai muka tsaya akan wato shigar lokaci wanda shi ma yana cikin sharuɗanta shine halartowar lokacinta ma'ana dukhulul waqtis salah duk yanda mutum yake hanzari sai ya jira lokacin sallah yayi saboda inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta to sai dai wajibcin sallah wajibci ne mai fadi mai yalwa akwai abubuwan da Allah ya wajabta su kuma nan take ake so ka tashi kai ba a jiran cewa sai an jima ko sai bayan wasu awoyi ko sai bayan wasu mintuna akwai wajabcin da za ka ganshi nan take ake yi akwai kuma wajabcin da yana iya karbar ainihin wato lokaci mai tsawo to shine qalal muallif rahimahullahu ta'ala yace watajibu bi awwalil waqti wujuban muwassa'a sallah tana zama wajibi ne bi awwalil waqti da farkon lokaci da zaran lokacin ta farko ya shigo to wajibcin ta ya fara amma ba ce akai lalle duk duniya in azhar ta yi a daidai lokaci guda za a hada yi ta ba a'a wujuban muwassa'an wajibci ne amma mai yalwa zaka iya yi bayan minti 5 wancan yayi bayan minti 10 wancan yayi bayan minti 30 shi ma wancan su taso bayan minti 40 wancan su taso matukar a cikin wannan range din wannan tsawon lokacin ake da an yi sallah akan lokaci kaga kenan idan aka ce an wajabta sallah to wajibi ce sallah amma wajabci ne wanda yake yana da allows ma'ana ba lalle bane sai nan lokacin nan take zaka iya bari sai bayan wani lokaci kai matukar a cikin lokacin ne wato shi wajabcin wato wajabcin sallah yana farawa ne da zarar lokacin ta ya shiga amma kuma yana ci gaba da tafiya har zuwa lokacin ta da aka ayyana mata karshe wanda tafsili ƙarin bayani akan lokutan sallah farko da ƙarshe duk zamu karanta shi nan gaba insha Allah to a ƙarƙashin nan kuma sai malam ya kawo wata matsala hukuncin jahidu sala wa tarikuha hukuncin wanda yayi musun sallah da kuma hukuncin wanda ya bar sallah kila akwai bambanci wannan shi bai ma yadda wajibi bace wannan shi kuma yadda wajibi ne amma baya yi ko saboda sakaci ko saboda jahilci ko saboda kasala ko saboda dai wasu dalilai amma dai ya yadda wajibi ce amma baya yi to sai malai yake cewa fa man jahada wujubaha duk wanda yayi musun wajibcinta shi yana da tantama yana inkarin cewa sallan nan fa kawai kar ku matsa mutane ba dole bace aw shay'an min wajibatiha ko kuma yayi musun wani abu daga cikin wajiban sallah misali yace ba wani ruku a sallah shi bai yadda da ruku ba ko bai yadda da sujada ba ko bai yadda da karatun fatiha ba aw shay'an min arkanil islamil khamsa ko kuma yayi musun wani abu daga cikin rukunan musulunci guda biyar kaman aikin haji kaman zakka kaman azumi yace bai yadda da shi ba ko bai yadda da wani abu daga cikin wajibabbun waɗannan ibadun ba fa huwa kafirun murtad to wannan mutun ya zama kafiri arne ne shi murtaddun yayi ridda yustatabu thalathata ayyam malam abul hasan ash-shadhili yace za a nemi tuba har tsawon kwana uku shine yustatab za a je a nemi tuba a in jahilci ne ko wani tawili ko wata shubha a wahayen masa da kai ya fahimci illar wannan matsayar tasa ya kuma gane wajibcin yin sallar a nemi ya janye wannan inkarin na wajibcin sallah da yi ya janye wannan furuci nasa ko wannan matsaya tasa ta cewa bai yadda da wani abu cikin rukunin musulunci guda biyar
za a yi ta faman ya tuban salasata ayyam har kwana uku yau a zo a samu malamai masana waɗanda suka iya bayani su zauna su kewaye shi a ji menene dalilin sa da yace bai da sallah wajibi bace wani dalili yake da shi a kai shi majalisar malamai an bayyanta council of ulama a kai shi a zaunar da shi ga wani yana inkarin sallah azhar ba wajibi bace ko ya ce sallar la'asar ba wajibi bace ko sallolin guda biyar ma ba dole bane yana musu a kansu ko bai yadda da ruku'u ba ko bai yadda da sujada ba ko bai yadda da wani abu cikin wajiban sallah ba to za a zaunar da shi ai tai mai bayani yau a ce je ya janye wannan matsayin nasa bai gamsu ba ko bai janye ba gobe ma a sai kiran sa a nemi fa ana fa sauraron sa fa hukuma tana nan ainihin wato hukumar shari'a tana nan tana sauraron sa ya tuba ya janye daga wannan inkari ko musun wajibcin sallah fa in taba idan a tsawon kwana uku sai ya tuba shikenan ya dawo kan hanya sai ya ci gaba da sai a kyale shi wa illa idan ko ya ki tuba duk wata shubha an karkade masa ita domin mutun sharuddan kafir wato sharuddan kafirci za su iya tabbata akan mutun kuma ba lalle ya kafirta ba domin bayan an samu sharadai sun cika kuma sai an samu babu wasu mawane abubuwan kuma da za su hana hukuncin ya tabbata akan sa abuna buƙatar sharudda ana buƙatar intifa'ul mawane zai iya wa mutun ya cika sharudda kuma ba za a kafirta shi ba saboda kila ko wani mani'i da yasa ba za a kafirta shi ba misali ya cika sharuddan kafirci gaba daya amma ba shi da hankali ba za a ce wa yanzu ka duba mahukaci ka ce baya sallah yazo yana ta surutai sai sallan ma ba dole bace sallan ma kaza 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 shikenan yake ce tuba bayan kwana uku in ba haka ba ya kafirta an fahimta saboda akwai wani mani'i wanda ba zai hana ka ce maka kafiri menene mani'in rashin hankali in ka dau zafi ma a ci haka kyale shi sai ya tafi a ci ai haka haka ne ko ba haka yake cewa ba ga gani mani'i ne wannan to saboda haka idan aka kawar masa da dukkan wata shubha sharuɗa suka cika aka kore duk wani mani'i da yake tare da shi ya ki tuba to kutila in dai akwai daula akwai gwamnati ta musulunci hukuncin sa kisa ba za a kyale mutane kawai su kiyin sallah ko wani kawai waye gari kawai ya zo ya rushe wani wajibi ko wani rukuni ko wani shishike cikin shikashikan musulunci kuma kawai a kyale shi saboda lokacin yancin fadar baki ne ko an yi magana a ce ai kowa an ce a kyale shi abin da yake so kowa yana da yancin ya faɗi shi haƙƙin Allah ne ba shi da yancin a kare shi kutila malai ce sai a kashe shi an ji hukuncin wanda yayi musun wani abu na sallah wajibcin sallah ko wani abu daga cikin wajibanta ko yayi musun wani abu daga cikin rukunan musulunci a nemi ya tuba kwana uku in bai tuba ba a kashe shi wa man aqarra bi wujubiha to na biyu wanda shi ya yadda ya tabbatar da cewa azhar la'asar magriba isha asuba wajibai ne wajibi ne sallah wamtana min fi'li ha kawai yaki tahawunan wa takasulan gina saboda kawai bai saba yi ba ya taso a yanayin an sangartacce ne haka ya taso ba a sa shi ya sallah har ya girma kuma kafa wato gabobinsa suka saba suka kikashe da rashin yin sallah aka shi sallah tana daga cikin abin da ba zai iya tsayawa yayi ta ba kuma akan lokaci yayi ta guda biyar ya yadda wajibi ce amma baya yi to shi wannan ya za a yi masa malam Hafiz Abul Hasan Ash-Shadhili yace in tuzira to shi ma sai a dan tsumaye shi a dan jira shi ila an yabqa min waqti hadaruri har izuwa lokacin ta na larura yayi sauran miqdara raka'atin kamila gwargwadan da za a samu raka'a guda cikakkiya fa in lam yusalli in aka je daidai wannan lokacin bai sallah ba kutila bi sayfi haddan kawai a sare man wuya sare man kai da takobi haddi shi kaga suna da bambanci da wancan an fahimta shi wancan kafirin murtad shi kuma wannan ba kafiri bane murtad amma ya aikata kaba'ira min kaba'ir dhunub wanda hukuncin ta shine a sauke wuyansa wa yusalla alaihi za a yi masa sallah shi wannan nabiyin wanda kawai baya sallah ko saboda kawai ya taso cikin ɗan iskan gari ko saboda kawai ya taso a wata irin rayuwa a wani guri an fahimta saboda haka aka wayar masa da kai ya ce ya gamsu ya yarda duk zaman da za a yi da shi zai ce muku sallah wajibi ce shi baya inkari akan ta amma kuma baya yi to sai wata rana wato mas'alarsa sai ta je gaban Sharia Commission wato hukumar Sharia aka zaunar da shi aka ce to lalle tunda ka yi da wajibi ce ka dinga yi kai sallah aka sa masa matakan tsaro aka kula da shi aka sa masa yayi aka ga lokacin sallah yayi mukutarinta ya wuce larurun sallan ma saura raka'a daya larurun ta fita bai sallan ba to kawai sai a sare maka kai da takobi haddi wa yusalla alaihi za a yi masa sallah wa yusalli alaihi kai gairu ahli al-fadli amma ba muhimman mutane bane za su yi mai sallah wassalahi ba nagartattu mutanen kirki za a kira su yi masa sallah ba wasu marasa kima marasa ainihin wato mutunci kawai su za a nema su zo su yi masa sallah ba za a tattaro mutanen arziki mutanen kirki na unguwa da limamai da malamai da manyan masu mutunci a ce ai wannan nan wanda baya sallah an sare man wuya ku zo ku yi masa sallah a an bayyanta kawai sai a samu su yan jagaliya kawai a ce to ga wani nan ku zo ku yi masa sallah kowa ya zame ya ki masa sallah ku zo ku yi masa sallah a samu wani ya ce waya ma ai kabbara nawa ma yake ne baba wa yudfanu kuma za a binne shi fi maqabiril muslimina a makabartan musulmi an bayyana yawa amma shi wancan na farko wanda yayi ridda aka kashe shi shi da ma wannan ba musulmi aka kashe shi ba tunda ya riga ya ridda bai dawo ba to shikenan ba za a yi masa sallah ba kuma sai a kashe kabarin raka an bayyana wala yudu masu kabaruhu shi wannan nabi wanda aka yi masa kisan haddi ba za a shafe kabarin sa ba irin yanda ake wa kabari gata a dan lalaye shi dinnan a dan tattara kasar a daidaita ta ba za a yi ba kawai an debo shebur da aka wawatsa sai a tafi a mashi aya ce duk wanda ya shigo ya kaga wannan kabarin a ce ai baya sallah sare ma wuya akai subhanallah ba sallah to Allah ya kyauta duk wanda ya kaga ga wani kabari ba a gyara shi a ce ana sana'a ka bashi aka kaga wannan ai wannan akwai ta'ziri akwai jan kunne ko aga duk masu wasa da sallah za su dawo su dinga yi wala yuqtalu bil fa'itati amma ba za a kashe shi ba da sallar da ta wuce ma'ana sai sallah ta yanzu amma sallolin baya ba za a ce ai an gano baya sallah ai mai hukunci da na baya ba a yanzu da aka fahimci cewa baya sallah kuma aka kai shi gaban shari'a aka ce yayi yaki to da wannan da ta yanzu za a yi masa hukunci ba wanda ta wuce ba misali da al'asar aka kai shi kotu to ba za a mai hukunci da azhar ba tunda azhar lokacin ta ya fita shine ma'ana wala yuqtalu bil fa'ita to akwai maganganun malamai game da wayannan bangarori guda biyu amma wa hadhal ijma'u mabaniyun malamai dai sun ijma'i kuma ijma'in sa an gina shi ne akan nususul wahayayn wato akwai wasu nassoshi na wahayi da aka samu guda biyu min ha daga ciki akwai fadin Allah ta'ala wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam ka tuna lokacin da aka ce wa mala'iku ku fadi ku yi sujada ga annabi adam fasajadu duk suka yi sujada illa iblisa aba iblis ne kawai yaki wastakbara yayi girman kai wa kana minal kafirin Allah ya ce ina cikin kafirai fallahu azza wa jalla hakama ala iblis bil kufur kaga Allah mai girma da buwaya da kansa yayi hukunci akan cewa iblis kafiri ne li'annahu me yasa ya zama kafiri saboda shi iblis imtana amina sujudi al-ma'mur bihi yaki yin sujada da aka umarce shi da ita to idan har yaki yin sujada aka ce ya fadi ya ki aka ce ya kafirta fa kadhalika tariku salato ina ga wanda ya ba sallah kwata-kwata an bayyana sun kafa hujja da wannan daga ciki akwai fadin Allah ta'ala wa aqimus salata wa la takunu minal mushrikina ku tsaida sallah kar ku zama daga cikin masu wato mushrikai wallahu amara ibadahu bi iqamati salat kaga nan ma Allah ta'ala ya umarci bayinsa da su tsaida sallah wa nahahum an mushabahatil mushrikina kuma ya ja kunnuwan su gabarin kamanceceniya da mushrikai fadalla zalika ala anna tarkas salati kufrun wannan sai nuna ashe kin yin sallah barin sallah kafirci wa anna tarikaha yakunu bidhalika minal mushrikina kuma hakika wanda ya bar sallah yaki da wannan ayar zaka iya sa shi cikin layin mushrikai akwai hadisi kamar haka akwai hadisin Buraida Allah ya kara masa yadda hadisin da Imam al-Bukhari ya fitar da shi Imam Ahmad kai ya fitar da shi da Imam Al-Bukhari daga aidin wato Abi Darda yake cewa annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qal annabi sallallahu alaihi wasallam yace man taraka salatul asr faqad habita amalu fazalla yace duk wanda yake yin sallar asr ya bata aikin sa gaba daya ya rushe hadisi nabi kuma hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mihjan ad-dili mihjan ad-dili annabi ya ga wannan mutum mihjan ad-dili yace ba manaka an tusalliya me yasa baka yi sallah me hana ka kai sallah alasta bi rajulin muslim kai ba musulmi bane wannan sai ya nuna wanda ba musulmi ba shine wanda baya sallah an bayyana go wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi Sahihul Albani fil Irwa ka koma cikin Tuhfatul Ahwazi lil Mubarak Abdurrahman Mubarak Kafuri zaka samu karin bayani sannan kuma akwai hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da ainihin wato al-Khara'idi ya fitar da shi cikin Makarimul Akhlaq haka Abdiya al-Maqdisi a cikin al-Mukhtara haka kuma an ka koma cikin silsilatul ahadisu sahiha yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace awwalu ma tafqiduna min dinikum farkon abinda za ku fara rasawa a addinin ku al-amana amana farkon abinda Allah zai fara daukewa a rasa shi cikin al'ummar musulmi amana wa akhiru ma tafqiduna minhu salat karshen kuma abinda za a rasa ita ce sallah an bayyana a karkashin haka sai Imam Ahmad bin Hanbal yake tafa idza saratis salatu akhiru ma yadhhabu min al-islam idan sallah ta zama ita ce karshen abin da za ta tafi a rasa ta a musulunci fa kullu shay'in dhahaba akhiruhu faqad dhahaba jami'u duk abin da aka ce karshen sa ya tafi to ai gaba ɗayan sa ya tafi kenan babu shi kenan dama shine na karshen tafiya kaga dama ita ce kawai ta rage wa mutane za ka ga dai ko dai yaya dai mutane suna sallah to ita ce ta karshen da za a daina kaga kafin a daina ta an daina ragowar abubuwa kenan wa qala hiya akhiru ma yadhhabu min al-islam yace ita ce karshen abinda za ta tafi a rasa ta a musulunci kaga kenan laysa ba'daha islamun wala din babu wani musulunci ko addini bayan ta ita ce dama ta karshe ita ma kuma an daina ta akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yake cewa awwalu ma yus'alu anhu al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatu farkon abinda za a yi wa bawa tambaya akai ranar tashin al-qiyama a cikin ayyukansa sallah fa in tu wato tuqbilat minhu salatu in an karbu sallarsa tuqbila minhu sa'iru amali to ragowar ayyukan sa ma za a karba wa in ruddat alaihi salatu in ku aka mayar masa da salatahu sallarsa aka ki karba ruddat sa'iru amali to ragowar aikin sa ma za a mayar ba za a karba ba fa salatu ra'sul mal kaga kenan sallah ita ce jari wa asasul a'mal kuma ita ce tushen ayyuka fala nazara fil a'mal ba kallan da za a yi wa duk wani tarin aikin mutum illa ba da kabuli ha sai bayan an karbi sallah duk tarin aikin mutum in sallah bata samu shiga ba aikin banza kenan wa fi zalika dilalatun ala kufri tarikiya kaga duk a cikin wannan yana nuna dalili ne da ke nuna kafurtar wanda yake yin ta idla imana bila amalin domin ba imani wato idla imana bila amalin domin babu imanin da zai zauna ba tare da aiki ba to malamai al-fuqaha sun karu juna sani akan wannan mas'ala Sheikhul Islam diya ambaci wato sabanin su yake cewa Allah ya masa rahama yace wa minhum a cikin malamai akwai manya katuluhu wa la yukafiruhu akwai wanda yace a kashe shi amma baya ganin za a kafirta shi illa bi tarki salati waz zakat sai ya hada abubuwa biyu baya sallah kuma yana da kudi baya zakka akwai malaman da suka ce in dai sallah ce kawai ba yi sun yadda a kashe shi amma bai za a kafurta shi ba a ina suka ce a kafurta shi inda a kashe shi kuma a hada mar da kafurtin inda ya ki yin sallah kuma ya ki ba da zakka wannan riwaya ce ɗaya daga cikin riwayoyin da aka samu daga Imam Ahmad bin Hanbal kamar yanda zahirin alqur'ani ya nuna cikin suratu bara'a inda Allah ta'ala ya ce fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum an bayyana inna allaha ghafurur rahim da wannan suka yi istinbadi fa in tabu wa aqamus salata fa khallu sabila ma wani gurin yace fa ikhwanukum fid din an bayyana da kuma hadisin abdullahi dan umar umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illa allah wa me wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum sun kafa hujja da wannan wa ghayruhu da wanin sa suka ce kuma wali annahuma muntazimani li haqqil haqq subhanahu wa haqqil khalq, wato domin abubuwan sun an tsara su ne, akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin halitta, haƙƙin Allah sallah, haƙƙin halitta zaka. Kamar yanda aka tsara kalmar shahada, wato haƙƙin farko rububiyya, haƙƙi na biyu risala. Kaga akwai haƙƙin Allah a cikin kalmar shahada, akwai haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wala budda lahumma, suka ce da haka babu makawa sai an samu abubuwan guda biyu, min gairi jinsi ima, wato min gairi jinsi ima, bi khilafi siyami wal hajj, sabanin haji da kuma azumi. Wa minhum, a cikin kuma malamai akwai wanda shi kuma yace man yaqtuluhu bihima, wanda yace ya yadda shi ma yana da wato yana da ra'ayi ko kuma yana da fahimtar a kashe wanda ya ki yin sallah kuma ya hana zakka, wa yukaffiruhu bisala, amma yana kafurta shi bisalati in ya ki yin sallah. An fahimta? Akwai mu kenan wanda man yaqtuluhu bihima, shi ma ya ce a kashe wanda ya ki yin sallah kuma ya ki yin ainihin wato zakka, wa yukaffiruhu bisalati, sannan yana kafurta shi idan sallah ce kawai, kenan ba kisa, za a kafurta shi ne kawai. Amma in ya hada guda biyun ya ce za a kashe shi. Ita ma dai wa biz zakati idza qatala al imam alaiha, haka ita ma zakka idan shugaban musulmi ya ce zai daura yaki a kanta. An fahimta? Yana ganin za a kafurta mutum idan shugaban musulmi ya hada rundunar yaki akan ya hakar waɗanda suka hana zakka. Wannan ita ma ruwaya ce daga Imam Ahmad. Daga cikin malamai har wa yau akwai kuma man yaqtuluhu bihima wa la yukaffiruhu illa bisala, akwai wanda duk ya ce a kashe su, a kashe mutum in ya ki yin sallah ya ki bada zakka, wa la yukaffiruhu, amma baya kafurta shi illa bisalati, sai in sallah ce baya yi. An fahimta? Misali baya sallah baya zakka, to akwai malaman da suka ce a kashe shi, tunda kuma hadda sallah ce baya yi kuma kafiri ne, shine ma'ana wala yukaffiruhu illa bisala, baya kafurta shi sai in sallah ce kawai ya yi. Wannan ita ma ruwaya ce dai daga Imam Ahmad. A cikin malamai akwai kuma wanda man yaqtuluhu bihima wala yukaffiruhu, akwai wanda yake cewa a kashe shi idan ya ki yin sallah ya ki bada zakka, amma kuma ba za a kafurta shi ba. Wannan ita ma ruwaya ce daga Imam Ahmad. Wa minhum man yaqtuluhu illa man la yaqtuluhu illa bis salati wa la yukaffiruhu, a cikin kuma malamai akwai wanda shi yana ganin ba za a kashe mutum ba sai in sallah kawai ya ki yi kuma ba za a kafurta shi ba. Kisan ma ba za a kashe mutum ba sai in sallah ya ki yi, sannan kuma ba za a kafurta shi ba, kisan kawai za a yi masa. Kal mashhur min mazhab Shafi'i, kamar yanda yake shine mazhurin mashhurin ra'ayin mazhab Shafi'iyya, li imkan al-istifa'i min wa takfiru tariku salah huwa al-mashhur al-ma'thur an jumhur salaf min as-sahaba wa tabi'in, amma fa kafurta wanda yake bar sallah, wannan shine ra'ayi mashhuri wanda aka ruwaito daga jumhur cikin magabata tun daga sahabbai da tabi'ai. Na fata an gane. Ya kawo maganganu da yawa, ya kawo su kashe-kashe ma da malamai suka yi, amma kai tsaye bari mu tafi cewa khulasatul qaul, khulasar wannan zance gaba daya, anna jumhurus salaf, jumhur na magabata sahabbai da tabi'ai, ala takfiri tariki salah, su kam sun tafi ne akan kafurta duk mutumin da ya bar sallah, wa in aqarra bi wujubiha, koda ya yadda wajibi ce ya ki to kafiri ne. Wannan shine ra'ayin jumhur. Amma wa lam yukaffirhu Abu Hanifa, Abu Hanifa shi ma bai kafurta shi ba, bina'an ala aslihi, ya gina hukunci akan asalin shi mutum, fi adami dukhulil a'mal, akan wato bina'an ala aslihi, gini akan asalinsa shi a nasa a fahimtarsa wato dukhulul a'mali fi musammal iman yana ganin ayyuka ba sa shiga cikin sunan imani shi wannan shine ra'ayin Imam Abu Hanifa ayyuka ba sa shiga cikin sunan imani akan wannan ka'idar mutum yake yin sallah to wani aiki yake yi ya aikata kaba'ira amma bai kafirta ba an fahimta ya kafa hujja da irin inna annallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah irin wadannan ya kakkawo wadannan kadhalika Malik wa Shafi'i rahimahumullah haka Imam Malik da Imam Shafi'i lam yukaffira tarika salah su ma ba sa ganin wanda ya bar sallah kafiri ne shi yasa in kuka duba Abul Hasan Ash-Shadhili a cikin mattanin da muka karanta ai kaga ya bambanta tsakanin man jahada wujubi hada kuma man taraka yace wanda ya kiyinta za a kashe shi kisa na haddi za a yi masa sallah za a binne shi cikin makabartar musulmi menene shikenan musulmi ne to wannan shine ra'ayin Maliku rahimahullah kuma shine ra'ayin Imam Shafi'i bina'an ala aslihima wa huwa adamu takfir birtikabil kabira su ma sun gina akan asalin su asalin da Imam Malik da Imam Shafi'i suke gina hukunci akai shine rashin kafurta mutun dan ya aikata kaba'ira wa huwa aslun muttafaqun alayhi bayna ahli sunnati wal jama'a wannan ko asali ne wanda ahli sunnati wal jama'a sun yi ittifaqi akan haka fa kama la yukaffaru tariku zakah was sawm suka ce kamar yanda ba za a kafurta wanda ya ibada zakka ba ko ya ki yin azumi wal haji ko ya ki zuwa aikin haji fa kadhalika indahum haka ba a wajen Imam Malik da Imam Shafi'i la yukaffaru tariku salah ba za a kafurta wanda ya bar sallah ba wa amma Ahmad bin Hanbal amma Imam Ahmad bin Hanbal fa ma'a muwafaqatuhu li adami takfir bi irtikabil kaba'ir lakin khassa tarika salati bit takfur shi ma yayi muwafaqa da Imam Malik da Imam Shafi'i shi ma ra'ayin su yazo dai cewa ba a kafurta mutun dan ya aikata kaba'ira amma ya ware sallah yace ita kam duk wanda ya bata kafuri ne an bayyana ko li umurin yace saboda al'amura kaman haka na farko yace annahu waradat adillatun khassa yace dalilai sun zo na musamman bi takfirihi da kafurta wanda ya bar sallah duna man taraka sa'iral arkan banda wanda ya bar sauran rukunan faniha yace annas sahabata ajma'u ala zalik Imam Ahmad yace saboda sahabbai gaba daya sun yi ijma'i akan tariku salati kafiri ne salifuha na ukun su yace annas salata awwala ma yuhasabu alayhi al-abd yawm al-qiyama kama fi hadith abi huraira wa sa'irul a'mali la yunzaru fiha sauran ayyuka ma ba za a kalle su ba illa ba'd as-salah sai bayan sallah kama dalla alayhi hadithun akhar lahu fatariku salati idan yu'tabaru tarikan li sa'ir al-a'mal dan haka wanda ya bar sallah kaman ana la'akari da shi a matsayin wanda ya bar sauran ayyukan ne duka wa'ithu la yasihu al-imanu illa bi'amalin inda ai imani ma baya cika sai da aiki fa huwa idan kafir dan haka a gargashin haka Imam Ahmad yace kafiri ne fal jumhur qasu tarka salati ala tarki ayyi wahidin min arkan al-islam wa Ahmad qasa tarkiha ala tarki sa'ir al-a'mal jami'a war rajihu zance da yafi zama mafi rinjaye qaulul imam Ahmad yace shine ra'ayin Imam Ahmad wa huwa takfiru tariku salah shine kafurta wanda ya bar sallah mutlaqan saki ba kai li thubuti ijma'i sahaba saboda tabbatar ijma'in sahabbai ala zalika akan haka walil adillatil khassa kuma saboda wasu dalilan na musamman athabita tabbatatu anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam bidhalika da wannan hukunci wa yuqtalu ba'da al-i'tizar kama yuqtalu al-murtad za a kashe shi koda bayan ya kawo hanzari yuqtal ba'da al-i'tizar kama yuqtalu al-murtad kama yanda za a kashe wanda ya ridda la yusalla alayhi ba za a mai sallah ba wala yudfanu fi maqabir al-muslimin kuma ba za a binne shi a makabartar musulmi ba wallahu a'lam da kaga kenan da jahidu salat da tariku salat da hukuncin su dai ne duk kafire ne ba za a musu sallah ba bisa ra'ayin jumhur cikin sahabbai da tabi'ai an bayyana wannan wayu umaru sabiyu biha ana umarta yaro da ita dan kai ya fada cikin wancan hadarin shi yasa tun yaro yana karami shari'ar musulunci tace a fara yi masa training na sallah li sab'i sinina yana shekara 7 daga shekara 7 a dan sa masa yadda dumasa da ya buta sa a nuna masa muhimmancin sallah duk lokacin sallah a ce tashi yayi ko kuma a ja shi a tafi da shi masallaci wa yudrabu ala tarkiha, kuma a musulunci ana dukan yaro akan kin yin sallah darban gairu mubarrihin, amma duka ba mai fasafata ba idza balaga 10 sinina in ya kai shekara 10 kai shekara 10 haka dai har yanzu sallah bata tsayu ba yana yin wata yakin wata ko yana wasa da ita, to babu laifi a dan bashi kashi ya gane cewa muhimmancin sallah tana da muhimmanci. Wannan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa ana amru bin shu'aib an abihi an jaddihi an annabi sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin. Manzon Allah ce ku umarci ƴaƴanku da yin sallah tun suna ƴan shekara 7. Wadribuhum alaiha, ku dake su akan kin yin sallah, wa hum abna'u 10 suna shekara 10, wa farraqu bainahum fil madaji, kuma ku raba musu wajen kwanciya. Wa an Malik wa an Abdul Malik bin Rabi' an Sabra an abihi an jaddihi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qal murus sabiyya bis salati murusabiya bis salati ibnu sini 7 sinin wadribu alaiha ibnu 20. Yace ku umarci yara da yin sallah suna shekara 7, ku dake su akan kin yin sallah in sun kai shekara 10. Wannan hadisin Imam Ahmad ya fitar da shi da Abu Dawud da Tirmidhi da Darimi da Ibn Abi Shayba da Hakim da Baihaqi da Tirmidhi. Tirmidhi yake cewa kai hasanun sahihun, haka Hakim Abu Abdullah an-Naisaburi yake cewa sahihun ala shartu Muslim, wa wafaqahu Az-Zahabi wa sahahu Ibn Khuzaimah, walil hadithi shawahid, kuma hadithin yana da shawahid raji'ha fi nasb ar-raya, mala yace ka koma cikin nasb ar-raya zaka ga ainihin wato shawahid na wannan hadithin. To wannan shine game da abin da ya shafi abin nan din sallah. Sai kuma wani fasalin, mala yake cewa fasalun fi awqatis salah, fasalin da zai bayani akan lokutan sallah. As-salatu al-mafruḍatu 5, sallolin farilla dai guda 5 ne. Adh-dhuhru az-zahr, wal 'asru dal 'asr, wal maghribu da maghriba, wal 'isha'u da 'isha, was subhu da asuba. Wa li kulli wahidatin minha waqtani, kowace ɗaya daga cikin su tana da lokuta guda 2. Ikhtiyari wa daruri, akwai lokaci wanda yake na mukhtari, akwai kuma lokaci na daruri na larura. فالاختياري للظهر واتو مختارن سلر ازهر لوكاتين تزاببه كينان من زوال الشمس دغا كركتر رانا اذا رانا تكركته دغا تسكيه سبا لوكاتين سلر ازهر ياي لاخر القامه حزوا قرشن قامه قرشن قامه شينه قرشن كوونه انوار كوونه ابو تي ديدي دي شينه قامه دين دك ابن دك اجي انوار ستي ديدي دي تو قرشن لوكاتين ازهر ياي wa huwa awwal waqti al-asr, kuma wannan shine farkon lokacin la'asar. Da zarar inuwar kona abu tayi daidai da shi, to karshen azhar kenan, kuma shine farkon la'asar. Wa akhiruhu, karshen lokacin la'asar shi kuma ila sfirari shamsi, izuwa fatsfatsin rana, rana ta danyi hatsi-hatsi haka tayi dishi-dishi. Walil maghribi, ita kuma sallan maghriba bi gurubi qursi shams, da buyan kallon rana, wannan rana tana da kallo ai da ya buya an daina ganin sa, to lokacin sallar magriba yayi. Wa huwa mudayyiqun, sai dai shi lokacin sallar magriba lokaci ne kuntatacce, ghairu mumtaddin, ba mai tsawo bane, yuqaddaru bi fi'liha ba'da tahsil shurutiha, ana qaddarawa bi fi'liha da aikata ta, ma'ana da yinta ita sallar magriba ba'da tahsil shurutiha, bayan tabbata sharadanta. Walil isha'i min gay min gaybubati shafaqi al ahmar, lokacin mukutarin sallar isha daga buyan shafaqi ja, wannan jajajajar ranan dake wato yamma, to in ya bace ya buya, to lokacin sallar isha yayi, ila thuluthul layl al awwal, har izuwa thulusin dare na farko. Idan ka kasa dare gida uku, misali ka dauka dare yana da awa 12, ba dauka yanzu dare yana shigowa karfe na 6 ko, to 6 zuwa nawa ne zai zama awa 12? 6 zuwa 6
awa 6
awa
6
awa 6 to a awa 12 muke ne ba 6 zuwa 6 kenan ko, 6 zuwa 6 to yanzu kaga awa 12 shine an kasa shi uku hurhudi kenan, to kaga 6 7 8 9 10 a karfe 10 shine sulusun dare na farko. Sai dai kan canza yana bambanta, wani lokaci zai iya karawa ko kuma abin nan ko. Walis subhi min dulu'il fajr, mukutarin sallar asuba kuma daga bullowar alfujir, as-sadiqi na gaskiya, domin alfujir kala biyu ne kamar yanda hadisi yazo akai, an bayyana akwai as-sadiq akwai kadhib, to na gaskiya din, to da zarar an ga ketowar alfujir na gaskiya shine wanda sasannin sama zai haske ba iya wani bangare ba, ila al-isfaril a'la, har izuwa wayewar gari, gari ya haske ko ina ya binnan shine isfaril a'la, wayewar gari madaukaki yanda zai zama to ga ko ina ya haske, to wannan shine karshen makutarin asba. Wad-daruriyyu lis-subhi, lokaci na larura ga sallar asba, min al-isfar, daga wayewar garin nan al-a'la madaukaki, ila dulu'ish-shamsi, har izuwa hudowar rana. Wal-zuhur, lokacin laruri na larura na azhar, min awwali waqti al-asri, daga farkon lokacin la'asar al-mukhtar zababbe, ila ghurubi qursi shamsi, har izuwa buyan kwallar rana. Walil asri, larurun sallar la'asar, min al-isfirari, daga dishi dishin rana, ila wato ko yala yala rana, shine isfirar, rana ta danyi wannan yala yala din, ila waqti al-ghurubi, har izuwa lokacin faduwata, wannan duk lokaci ne na larurin sallar la'asar. Walil maghribi min al-faragi minha, ita kuma sallar magriba, daga zarar an gama ta, ila tulu'il fajri, har izuwa hudowar al-fajr, wannan duk lokacin ta ne na larura. Walil isha, larurun sallar isha, min akhir thuluthil layl al-awwal, karshen sulusun dare na farko shine karfe 10 in yanzu ne da muka ce ko, ila tulu'il fajri, har izuwa hudowar ainin al-fajr. To ka kowace sallah tana da muktari da daruri, wannan mun yi wannan karatun a cikin halul masail in kun tuna ko. Al-aslu fi hadha al-fasli, asali dai game da wannan fasalin da muka karanta, asalin sa shine fadin Allah ta'ala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, lalle sallah ta kasance akan mu'minai wata farilla ce, ko kuma ainihin wato wani wajibi ne, wata farilla ce wanda an sanya mata lokaci. Wa awqatus salati madhkuratun jumlatun fi qaulillahi 'azza wa jalla, lokutan sallah kuma da aka ambata a cikin alqur'ani a dunkule suna cikin fadin Allah subhanahu wa ta'ala, aqimis salata liduluki shamsi ila gasaqil layli wa qur'anal fajr, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Kaga aqimis salata liduluki shamsi, liduluki shamsi kaga azhar la'asar ta shigo ciki, ila gasaqil layli kaga magriba da isha ta shigo ciki, wa qur'anal fajri sallar asuba ta shigo ciki, an bayyana. Fa qawluhu ta'ala liduluki shamsi ya'ni zawaliha, ku tsaida sallah daga zawalin rana, ila gasaqil layli ya'ni intisafun layl, shine dare ya raba, domin akwai hadisin da ya nuna ba sulusun dare ba, rabin dare, har izuwa dare ya raba, duk shine gasaqil layl. لأن أقوى جس واتو أقوى جسكين في الليل هو نصفه دومين ما في كربي نا جسق الليل دهون دري شين ربي يا ربا دري يا ربا وهذا الوقت من نصف النهار إلى نصف الليل يشمل على أربع صلوات كأجا ون اللوكات دجا ربن يلي كورانا زوا ربن دري يا كونش صلولي قد أهدو الظهر إلى العشاء azahar la asar magruba isha duk sun shiga cikin wannan wahiya awqatun mutadaliya kuma lokaci ne waɗanda suke suna kusa da juna la fasila bainaha babu wata tazara mai fadi tsakanin su fa waqatu dhuhri kaga lokacin azhar da min zawali shams shine daga karkatar rana ila an yasira dhillu kulli shay'in kaduli har izuwa inuwar kowane abu daidai da tsawon sa wa waqatu al'asr min hadhal waqt shi kuma lokacin la'asar daga wannan inuwar kowane abu ta yi tsawonsa ila ispirari shamsul ikhtiyari wato har izuwa yalayalar rana shine makutarinta wa ila gurubi shamsi ibtirari har izuwa kuma ita la'asar din har zuwa faduwar rana ibtirari idan akwai larura wa waqatul magharibi min gurubi shamsi lokacin magariba kuma daga zarar faduwar rana ila magibi shafaq har izuwa buyan shafaqi ba kamar yanda ake cewa da an sallace da bayan shuruddan ta sun cika shikenan lokacin ta kenan ba wannan ma mun yi sharhi da karin bayanin da malamai suka yi a lokacin da muna karanta halul masail shi yasa an ka shiga wasu guraren har cikin gari za ga bayan an yi sallar magariba da minti 15 sai kaji ana sallar isha a wani gurin saboda ai an ce ita ba ta da lokaci mai tsawo ba bayan an indai sharadanta tsarkin kari tsarkin dauda an riga sun cika an yi ta to iya lokacin take wannan ka koma cikin nusus kuma za ka ita ma tana da lokaci farko da karshe da haka farkon lokacin ta faduwar rana karshen lokacin ta ainihin wato gasab abunan magibu shafaq buyan shafaqi kaga buyan shafaqi shine farkon lokacin mai sallar isha kenan kowace tana boda da yar uwarta wa waqatul isha min hadha alwaqt ita kuma lokacin isha daga wannan lokacin na ainihin wato buyan shafaqi ila muntasafil layli har izuwa rabin dare inda man yurajjihu hadha ga wanda suke rinjayar da wannan ruwaya ta rabin dare kaga rabin dare zuwa yaushe kenan awa 6 ko kaga zuwa karfe nawa kenan karfe 2 ko to kaga tun daga lokacin da ainihin wato shafaqi ya buya har zuwa karfe 2 shine muntasafil layli sha biyu ne sulusun dare a to ai kuma hudun farko awa 6 da za a yi awa 6 awa 6 kaga 12 kenan ko eh yawa a cikin wannan babi akwai hadisai ingantattu masu tarin yawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana su waɗannan lokutan ya faɗe su kuma a aikace ya aikata su daga cikin mafiya ingancin hadisan kuma mafiya shahara hadisin farko shine hadisin Jibril alladhi rawahu at-Tirmidhi an Jabir wanda Imam at-Tirmidhi ya ruwaito shi daga ainihin Jabir bin Abdullah Allah ya kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ammani Jibril indal bait marratayn yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Jibril yayi min limanci a wajen ɗakin ainin wato albayt har sau biyu fa sallal dhuhra fil marratil ula hina kana alfay'u mithla ash-shiraq thumma sallal asra hina kana dhillu kulli shay'in mithla dhilli thumma sallal maghrib hina wajabat ash-shams wa abdara as-sa'im thumma sallal isha hina ghaba ash-shafaqu shafaq thumma sallal fajr hina baraka al-fajr وحرم الطعام على الصائم وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ذل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس ثم صلى العصر حين كان ذل كل شيء مثلين ثم صلى المغرب لوقته الأول ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض ثم التفت إلي جبريل فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء قبلك والوقت ما بينها والوقت ما بين هذين الوقتين kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa malaika jibril yazo ya masa limanci sau biyu a ranar farko sai kowace sallah yazo a farkon lokacin ta kamar yanda hadithin yazo cikin muwatta kusan hadisan farko-farkon nan yazo ya masa limanci a farkon lokuta washe gari da ya tashi sai yazo a kuma karshen lokuta sai yazo ba a lokutan da yazo ajiya ba sai yazo a karshen kowace sallah banda magariba ita magariba bai canza mata ba lokacin da yazo jiya lokacin yazo yau a wannan ruwayar an fahimta dan haka sai zamanto yau kuma sai yazo a karshen lokuta da ya sake wa annabi limanci bayan sun idan da sallah sai yoyo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan lokacin shine lokacin annabawan da suka gabace ka su ma a wannan lokacin suka dinga sallah ka ci gaba da yin sallah tsakanin waɗannan lokuta guda biyu ga farkon lokaci ga ƙarshen sa shi yasa in kun tuna karatun mu na dazu wujuban muwassa'an wajibci ne mai fadi mai yalwa kaga ga farkon lokaci ga ƙarshe kaga da nan lokaci ne nan lokaci ne nan lokaci ne nan lokaci ne har sai an zo nan ina fata an fahimta to ya kawo wani hadisi na biyu shi ma dai duk game da hadisi ya kawo sun kai wajen guda hudu duk da suke bayani akan ainihin wato lokutan sallah wanda duk ba mu da matsala da iskali akan lokutan sallah mun sha karantawa a lokuta mabambanta kawai sai dai gaba ta karshe shine man akhara salata ila alwaqti ad-daruri min ghairi udhrin athima duk wanda ya jinkirtar da sallah har zuwa lokacin ta na larura ba tare da wani hanzari ko aini na shari'a ba athima to ya aikata laifi wal udhru to udhrin fa kai ne zaka kirkiro shi sai malai ya faɗi udhrin alhaidu haila wan nifasu da jinin biki wal kufuru da kafirci was siba da kuruciya wal junun da hauka wal igma da suma wan naum da bacci wan nisyan da mantuwa waɗannan su ne uzurruka to duk wanda ya jinkirta sallah ba tare da wani uzuri na shari'a ba to yayi laifi na fata an gane domin akwai hadisin Abdullahi dan Mas'ud da aka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal qala as-salatu fi awwali waqtiha duk da cewa akwai sallar da an so a dan jinkirta ta a wasu lokuta an fahimta kamar sallar azhar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idhashtadda al-harru fa abridu an as-sala fa inna shiddata al-harri min fihi jahannam wannan an so lokacin bazara ana tsananin zafi ita sallar azhar a jinkirta da ka aita a farkon lokacin duk da cewa an ce mafificin aiki shine yin sallah a farkon lokaci haka ita ma sallar isha an so a jinkirta ta saboda hadisin Abi Huraira Annabi sallallahu alaihi wasallam yace laula an ashuka ala ummati la akhartu hadhihi as-sala ila nisfi al-layl yace ba dan kada in zamanto ya zama na takura na kuntatawa al'ummata ba to da na jinkirtar da wannan sallah har zuwa rabin dare an bayyanta ko to kaga wa'annan sune a azar wadanda in akwai su to kana da uzuri in ka jinkirtar da sallah saboda waɗannan uzurin ka ya zama karbabbe to dama an ce lokaci yayi kuma mun zo ƙarshen fasalin insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada uskuran da muka yi Allah